to a cloudy day. Whispers of autumn past, where the flowers you once planted beneath the browning grass. And all the lives you spent on waiting, and all the lives and nights you gave. You don't wait up every morning, and all the while you slept, don't say no, take me to the day then where we first hit me, and that's the time for me that I start to see, and all the lives I've had captured all in time, and all the lives I've been, still I feel my mind is growing real, and now I say, turn the night to day, why don't we stay?
But it's dead and dead. Da 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 da